This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na daren yau Lahadi 10 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi. Shirin da kan leka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Associated Press ya bayyana a daren jiya Asabar cewa zababben shugaban Amurka Donald Trump ne ya lashe zabe a jihar Arizona bayan da aka kammala tattara sakamakon zabe a Maricopa da sauran gundumomi wanda ya kara wa Trump yawan kuri'un da suka sanya shi kan gaba, inda ya baiwa mataimakin shugaban kasa Kamala Harris ratar da ba za ta iya kamo shi ba. A lokacin da AP suka bayyana sakamakon zaben da misalin karfe 9:21 na dare, kuri'un da Trump ya samu sun zarta na Harris da kaso 52.6 na yawan kuri'un da aka kada a jihar, sabanin kaso 46.4 da Harris ta samu. Wato an samu ratar kuri'u da 185,000 tsakanin su. Kuri'un da ake bukata Harris ta samu ta yi nasara a jihar shine akalla kuri'u 7 cikin duk kuri'u 10 na sauran kuri'u 443 da ba a tantance ba. Kasan kuri'un da ya dada habbaka hankali da aka ci gaba da kididdiga. Yanzu dai Trump ya yi nasara a duk jihohi 7 da ake fafatawa mai zafi a zaben shugaban kasa a Amurka, wato swing states, inda ya samu kuri'un wakilai 312 sabanin 226 da Harris ta samu. Kuri'un wakilai 270 ne ake bukata dan takara ya samu kafin ya yi nasarar zama shugaban kasa. ‘Yan sanda sun kama gwamman mutane yau Lahadi don sun yi zanga-zanga da aka haramta a tsakiyar Amsterdam bayan tashin hankalin da ya biyo bayan farmakin da aka kaiwa magoya bayan wata kungiyar kwallon kafa ta Isra’ila, kamar yadda wata kafar watsa labaran cikin gida a ƙasar ta ruwaito. Magajiyar garin Amsterdam Mayor Halsima ta haramta yin bore a ƙarshen mako bayan mummunan al'amarin da ya faru a lokacin da matasa suka farma wani magoyin bayan Maccabi Tel Aviv tsakanin ranakun Alhamis da Juma'a. Al'amarin da aka yi tir da alawadai da shi da ake masa kallon rashin kaunar Yahudu a babban birnin Dutch. Jakadan Isra'ila a kasar Netherlands ya ce 'yan Isra'ila 2,000 ne aka maida su gida da jirage na musamman suka yi jigilarsu daga Amsterdam a cikin 'yan kwanakin da suka gabata. Gabanin wasan na kungiyar Ajax, magoya bayan Maccabi sun yaga tutar Falastinu da a jikin wani gini a Amsterdam suna ambaton munanan kalaman nuna rashin kaunar Larabawa a kan hanyarsu zuwa filin wasa. Akwai kuma rahotanni da ke bayyana cewa magoya bayan Maccabi sun yi ta takalar fada. Zababben shugaban Amurka Donald Trump a jiya Asabar ya ce sabon gwamnatin shi ba za ta yi aiki da wacce ta kara da shi a takarar neman wakilcin jam'iyyar Republican Age a takarar shugaban kasa Nikki Haley da tsohon sakataren gwamnati Mike Pompeo ba. Ba zan gayyaci Nikki Haley wacce ta yi jakadanci a baya ko sakataren gwamnati Mike Pompeo don mu yi aiki tare a wannan wa'adin gwamnati na ba, abinda Trump ya wallafa a shafinsa na sadarwa kenan. Na ji daɗin aiki da su sosai kuma na yi farin ciki, sannan ina so ne musu godiya akan irin hidimar da suka yi wa ƙasar mu. Trump ya fara tantance mutanen da za su taya shi hidima a wannan sabon wa'adin gwamnatin nashi. Gabanin a rantsar da shi a matsayin shugaban kasa a ranar 20 ga watan Janairu baɗi. A ranar Juma'a Reuters ya ruwaito cewa Trump ya gana da ɗan kasuwa Scott Bessent, wanda ake kyautata zaton cewa shi ne za a naɗa a matsayin sakataren baitulmalin Amurka. Haley, wacce ta yi gwamna a jihar South Carolina a baya, ta yi aiki a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya karkashin gwamnatin Trump na baya. Ta mara wa Trump baya a matsayin dan takarar shugaban kasa duk da cewa ta yi kakkausar suka gare shi a sa'ar da suka yi takara da shi a zaben fidda gwani a jam'iyyar Republican. Kafafen yaɗa labarai sun bada rahoton cewa Pompeo, wanda shine babban director a hukumar CIA karkashin gwamnatin Trump na baya, sannan ake kyautata zaton za a bashi makamin sakataren tsaro kuma kirsi rage ya tsaya takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Republican, kafin daga bisani ya sanar da cewa ba zai tsaya takara ba a Afrilun 2023. Ukraine ta kai Russia farmakin jirage marasa matuka akalla 34 yau Lahadi. Farmakin jirage marasa matuka mafi girma a babban birnin kasar tun farkon yakin da aka fara a 2024, lamarin da ya tirsasa a dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a babban filin tashi da saukar jiragen sama a birnin, sannan akalla mutum daya ya jikkata.
Aisha Ma'azu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma dalla masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin Kallabi.
Lokaci da muka zo nan zandar muna aiki, sai nazo da wasu nasaru kuma da bakaken ma tare, sai suka zo suka tambaye mazan menene kuke anan, sai suka ce kuje ga uwar gidan mu can kuje kuma ta tambaya. Sai mutumin ya ce mishi, kai wani irin mahaukaci ne kai namiji, in tambaye ka kuma ka tura ni wurin mace, me aka yi mace aka yi banza zan je in tambaye mace? Mazan da suka taro wajen sun kusa 10, ni ce nake jagoranta, ba zai taba yarda ba a ganin shi kawai hauka ne ma a ce mishi shi ya je ya ga mace.
Kallabin shirin ta wannan makon, yan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin Kallabi. Shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Ranar Talata da ta gabata, Amurkawa suka nufi rumfunan zaɓe inda suka sake zaɓen Donald Trump shugaban ƙasa karo na biyu, bayan ya sha kaye shekaru huɗu da suka shige lokacin da ya tsaya takarar neman wa'adi na biyu. Takarar mataimakin shugaban ƙasa Amurka Kamala Harris ta jam'iyyar Democrat a wannan zaɓen yana ci gaba da ɗaukar hankalin mata a ƙasashen duniya da suke gani, duk da yake ba ta sami nasara ba. Fitar tata ta ba mata ƙwarin gwiwa ci gaba da fafutukan neman a dama da su. Za mu ji abin da matan da shirin ya yi hira da su kafin zaben suke cewa da kuma tasirin shi a fafutukar mata. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Yake Kamala Harris bata samu nasara ba a zaben shugaban kasar da aka gudanar ranar Talata a nan Amurka. Takarar tata na ci gaba da daukar hankalin mata a kasashen duniya da suka ce ta ba su karfin gwiwa ci gaba da fafutuka da neman irin waɗannan guraba, musamman a kasashen Afirka. A yau shirin Kallabi ya karbi bakuncin waɗansu mata masu kula da lamura a Najeriya, Pastor Selina Gar daga jihar Benue da kuma Dr. Zainab Ahmed, tsohuwar sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa, domin nazarin tasirin wannan zaben a fafutukar mata. A hirar da shirin Kallabi ya yi da bakin kafin zaben, Fasugar ta bayyana shakkun nasarar Kamala a zaben bisa dalilin cewa
Amerika ba su warke ba da cin Obama. Don they were shocked way back ya ji da Obama ya ce, to yanzu za ba su babaki kawai ba a ba su mace. Ai na za a bata, ni na gani fa wallahi Trump zai ce abun nan. In dai a iyawa ne kila za iya ce tana da saukin hankali ga iya magana da mutane ga iya haduwa da mutane safiya da mutane you know so abin da ni nake gani kenan amma wai a ce wai America a bata yanzu a amma mu Najeriya fa mun isa mu fitar da president
mace ah to ko isa ku fitar da president wani darasi kuka koya ganin cewa an taba mace daya da ta nemi tsayawa takara sai da Jibril ita kadai tun kada ma kanta kuda
to in mun tashi yanzu mun falka eh da ba mu sani ba kowa yana bin ta nashi muna gani kamar kara ba mu ma yan ba mu mata ma ba zamu iya ba but yanzu mun fara yarda da kanmu mun fara gani ranan mu yazo ma iya mu tashi yanzu mun jitu mun hada kai mu mata ma iya mu tashi waya ba balle su ma zan ma ba su gaji da kansu ba sun gaji
me yasa kike ganin yanzu aka tsaya za a iya ba mace
shinan na fara su ma zan sun gaji da kansu ina suke kai mu a Najeriya kin ga cin gaba kin ga hope ma yaran mu a ba mace a gani bambanci
to akwai jihohin da suke da mata mataimakan gwamnati Hajiya Zainab kin ga wani tasiri a rukun su
a sosai ma ai duk inda mace take uwa ce kamar yadda na faɗa a baya tana da wannan tusayin ababen da maza za su yi gadangada ita tana da wannan ta tana cewa ita mata ce ita uwa ce tana shugabanci ba wai ita kadai bace tana shugaba duk inda mace take tana daukan gidanta aka da jama'an al'umma gabaki da saboda haka zaka ga cewa dubi ka jihar Kaduna deputy governor din saboda iyawanta ai an sake mai da ita gwamnati biyu kenan take harka da su ai kuma ba mu ji mummunan wani halaye gare ta ba tana jawo jama'a a hankali kin zama mata ba har muke ba mu da wannan muna ababa mu cikin nutsuwa abinda nake son fada kenan cikin nutsuwa mu ja hankulan mutane da sauransu sai kaga bunda namiji zai watanni yana nema in mace ta je da lumana da tausasa murya da ababe kaga ta samu saboda haka kamar yanda ita ruwa ta sai magana ta abin ga fi sabilillah a bamu a gwada a gani za a ga cewa eh kamar misali gare ni ai na rike matsayin da har yanzu ya sakatariyar gwamnatin jiha kuma daidan gwargwado a cikin dai yanayi na dan adam kai daidan gwargwado kai daidan abin har yanzu mata suna cewa ai da an bayar an gwada an ga cewa an dan yi daidan gwargwado ya ba za a kuma ba za ka ga mata an ba su ministry ma'aikata har na kuɗi wanda shi ne yake tsola ido yake abin nan mun ga takawansu mun ga kuma abin kamar mu na sace commissioner mu ta kuɗi mace ce akwai commissioner da ake kiranta mama mai shinkafa tana humanitarian minister da aka taba da farko kenan ake kiro a jiha Nasara an ba mace to kusan dai ga ta nan dai duk inda iftila'i ya faru ga ta nan dai duk inda mutane suke samun tsananin rayuwa ga ta nan dai a bar har ma an sa mata suna mama mai shinkafa saboda wannan tausayawa da ire-iren su ni dai kan ba wai ta mace you know but I like her antecedent ababen da ta yi a baya da ire-iren su insha Allah
pastor Salina Gar menene kike ganin ya kamata a yi la'akari da shi wajen zaben shugaba
president abin da kin yi da a baya da iyawa da an gani da yanda kina bin da mutane
to me yasa ba ma koyi da su in yazo ta siyasa
muna da namu siyasa muna da namu yanayin da mun san nasu din amma ba ma san mu bi nasu din namu din ma ba mu dafa shi ya nuna ba kaman ba mu san hagu da dama mu ba kaman parties din mu ba based on ideology ba wane ne na wannan party zan bi shi gobe ya salle ya je can ni ma barin bi shi ko barin gudun je wani kullun suna
to babu tsari
babu tsari so da mamu a Nigeria kenan a America yanzu ma su ma sun dan fara canzawa da kamar family tradition ne for life we are Republicans kakane ana hando har yo amma yanzu kika fara gani when so that we are republicans shine kina maganar swing states kin ga inda sai shift yanzu when the that duk democrats ne ba sa jin magana yanzu kika ga republicans sun samu inroads sun shiga and vice versa on the other one so a change is coming even in the American society concerning the politics
to me kenan zamu koya a cikin wannan tsari nasu na yanzu
to
a Nigeria
da
mu muna demokradiya kin ce namu demokradiyan daban ne
namu demokradiya
mun ce su muke bi
muna bi mama ba ma bin shi ta textbook ko su man ba sa bin ta textbook amma bai lalace kaman namu ba in fact namu zan so in ce autocracy ne autocratic government ne muke bi ko plutocracy ne the government of the few rich and powerful abin da
wato mulki ne na masu hannu da shuni
yawa by way government of the people for the people by the people yanda definition ce we mulkin mutane da kansu ma kansu ba abin da muke ya Nigeria ba kenan so in muna so mu ma mu koya mu yi abin da suna yi mu fara setting up parties based on ideologies mu rage numbers na parties da muna registering for elections so that it's A or B or C kara baka har choices guda biyar har goma kaje ka rasa
na
zabe haka
to shirin kallabi kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC idan kuna biye da mu makonni biyu da suka shige muka kazu bakuncin Aisha Maki wata mace a jamhuriyar Niger da ta yi fice a fannin rubuta wasannin kwaikwayo da suka shafi rayuwar bil'adama da ta sami lambobin yabo a kasashe da dama Madam Maki banda rubuta wasanni tana kuma koyar da dalibai masu sha'awar wannan fannin duk da nasarorin da ta cimma a wannan fanni ta bayyana cewa sana'ar kamar sauran sana'o'i tana cike da kalubale
a gaskiya kalubalen da nayi ke cin karo da su mafi yawanci kamar kun san mace in tana aikin wanda maza suke yi wannan aikin da nake aiki ne na maza nan da shekaru ba da jima ba ma babu mata da suke yi kuma da yake na jarumce akan shi ina yin shi na maida shi sana'ata ta yau da kullun akwai matsala kullun saboda alal misali in kun tashi zakka je ka kai tournage sai abu ne wanda kamar kuna tare da maza wanda zai maka kamera na miji ne mafi yawanci wanda zai maka daukan sauti na miji ne wanda zai maka wani ne na miji ne mafi yawanci dai da maza ne muke yin aikin kuma kakan yi yuwa hannu ka zo ka yi aiki da daddare kuma hannu in kana yin aikin wannan balaguro na iya samun ka in zaka kama wani kwambala kwambala to kenan kun ga muna cikin kamar wata yake suna society wanda kamar al'adu ne yake suna mace ta rika irin wannan aikin wanda tana balaguro ko kuma tana aiki hannu dare tana aiki hannu kuma ma wanda wataran saboda zaka iya daukan kamera kana Allah da guru kenan kin ga sai ka sa wando dan ka ji dadin guru da sauran su wataran da su hula saboda rana abin ana mishi mugoyin fahimta to saboda shine dai kamar irin wannan mugoyin fahimta da ake yi kuma sai ki ga yanzu alal misali zan baki wani misali wani lokaci da muka zo nan zandar muna aiki sai nazo da wasu nasaru kuma da bakaken ma tare sai suka zo suka tambaye mazan menene kuke anan sai suka ce ku je ga uwar gidan mu can ku je kuma ta tambaya sai mutumin ya ce mishi kai wani irin mahaukaci ne kai namiji in tambaye ka kuma ka tura ni wurin mace me aka yi mace aka yi banza zan je in tambaye mace to kinga kamar irin wayannan abubuwan kamar ba zai taba yarda a kwallo shi ba mazan da suka taro wajen sun kusa goma ni ce nake zauwa nake ba su ni ce nake jagoranta ba zai taba yarda ba a ganin shi kawai hauka ne ma a ce mishi shi ya je ya ga mace ya mata tambaya alhali kuma tambayar da yake yin lalle ni kadai nake da amsa ta saboda ni nake jagorantar su gabaki da to ire-iren wayannan abubuwan mukan samu su da dama a cikin irin wannan ayyukan da muke yi
to Aisha irin wannan ayyuka irin wannan aiki yana bukatar na gidan rana kamar ya ne kike samun kudaden da kike tafiyar da wannan ayyuka naki
to kamar alal misali wannan aiki da nake yi akwai kasashe na duniya akwai fon wanda a kasashen duniya kake iya zuwa kai kwambala sai ka rubuta in ka wallafa sai ka je ka aje zasu bincika su gani abinda ka rubuta halle takamimi ne ana iya samun akwai muhimmanci kuma ana iya samun film a cikin shi ko ka kawai dai rubutu ne kai na wannan me yake da suna ka dai rubuta in suka ga akwai muhimmanci a ciki to su ne suke ba da kudaden da za a yi su suke daukan nauyin da za a yi kamar alal misali in an dauki wanda ya kamera wanda ya sauti da wanda ya yi da kudin kaman an zo kaga za a zauna a kwana a wani hotel in a wani gari ne ake za a ci abinci a ciki za a sha ruwa da duka sauran za a rada kiraye duka gabaki ɗaya nauyin to su ne suke dauka tun daga wannan hawwan lafashin littafin
kenan da yake na da akwai abokan hulɗa wanda suke tallafa miki kamar wasu ko kungiyoyi ko kuma wasu
eto kamar su ba za a kira su kungiyoyi ba saboda ba mutane bane wanda kamar za a ce a koda yaushe kawai kana da hulɗa ta kamime da su a hulɗa su ɗaya ce da kai kawai in ka turo abinka su leƙa su ga yana da ma'ana su yi suna iya kana iya kawowa bana alal misali iya da ma'ana sai su yi finan san ka su ba da tallahin da za a yi shi kuma shekara biyu ko uku in ka dawo bai da ma'ana kawai sai su ce maka bai da ma'ana to kenan saboda shi ne ba na ce musu kamar kungiya ba kamar tunda fonkin kamar yana sauya ne kana iya zawa ka samu kuma kana iya zuwa ka gaza samu to kin ji yanda ake ciki
ba ki hulɗa da kamar irin ƙungiyoyin nan da irin su kamar UNICEF irin su UNFPA irin su USAID haka wanda kamar suna ɗaukan nauyin wasu ko fina-finai haka na kamar faɗakarwa ko wani waye kai a game da kin ce harkar kina kula da harkar mata da matasa ba ki da wata hulɗa tsakaninku
alal misali UNICEF ina da hulɗa sosai da su tunda ina ma yara matasa horo bisa kan wannan aikin na drama da ake to lokacin da nake ma yaran nan akwai yara wanda kamar daman suna aiki da UNICEF bisa kan bangare na maudu'ai da dama to kuma sai da UNICEF kin muka samu wata yarjejeniya a koya ma yaran nan wato drama yanda su ga kamar in sun yi suna ba su tallahin yin sana'a kenan in kai sana'a ai kana da bukata a maka tallako to kenan wani da su je su nemo ne musu talla sai da kansu da salula na koya musu yanda ake zai su dauka su shirya su tsara kuma su wallafa su ma drama saboda su ma kansu kamar alal misali talla kuma hannu akwai wata ma daga cikinsu wanda yanzu haka su kenan suke yi akwai yarinyar da kamar takan iya zuwa take zuwa biki a kauye ne take tana zuwa biki haka a bata wani jika 20-15 ta je ta dauka da salulat kuma in ta zo ta gangama da salulat ta dauka kuma in ta zo ta gangama sai ta je hallo ta ba su kamar irin na film in biki da ake yi to kun ga kamar wannan ma ci gaba ne to kun ji ina yin shi wannan lalle
to Aisha ko tana da miji
ina da miji ina da aure ina zauna a garin Yamai ina da arme na yi armin haru na rabu yanzu kuma na sake aure shekara ta 6 da aure na 2 da na yi kuma hannu
ba iyali
Allah bai bani aihuwa ba yanzu muna da nema
to Allah ya taimaka Allah ya kawo masu albarka baya ga wannan harkar fina-finai Aisha kina wani aiki ne
ina koyarwa baya ga wannan fina-finan da nake kuma ina koyarwa a jami'a ta Yamai wato jami'a Abdul Mumuni inda nake koyar ma 'yan master wanda suke master na drama ina koya musu kuma hallo ina koyawa a lakwal kuma ina koya hallo a lakwal kamar na kasashen duniya wasu na kan je wasu kuma daga gida ne nake ta hanyoyi na gizo to ga abinda nake yanzu na je Amurka na je Canada na je kuma a nan Afirka na je kamar su Benin na je kamar su Burkina Faso na je kamar su Senegal gaskiya akwai kasashe da dama da yawa da na je dukkan harkar wannan aikin koyarwa
to Aisha baki da wata alaka da yake harkar fina-finai ce da kamar 'yan fina-finai wannan na Hausa kamar na Najeriya ba ku taba wata hulɗa ba da ko 'yan Kannywood ko kuma 'yan misunansu wannan na kudu masu harkar fina-finai na kudu
a'a ban taba yi da su ba saboda ai drama ta kasu kala-kala akwai abin da ake ce ma fiction wato abin da zaka tsara da kanka kamar kayi shi ba lalle cewa bane abin an yi shi to ni kuma abin da nake kamar ina yin shi bisa kan abin da ake ce ma documentary ne wato documentary kamar rayuwar mutum ce ta da gaskiyar gaske kenan ba wani abu ne wanda zaka tsara ka rubuta ka bada kamar alal misali a karanta ka ce ma wani zo ka yi wannan abin ina so kai abu kaza a'a ni kawai in nazo da man kana yin abin ne zawa ne zan yi ni in dauka kuma sai in tsara in hudu fina fanan kiran saboda haka ne kamar ba iri dai bane muke da su su suna yin abin da ake cewa fiction ne ni kuma na yin documentary ne saboda shi ne kamar tunda saboda shi kin ma drama ai kala kala cikin akwai wanda suke kawo bisa kan rayuwar dabbobi ne suke wato ana cin shi animali akwai wanda suke yin histoire wanda kawo bisa kan abin da ya shafi tarihi ne akwai wanda kamar Allah misali na wado kimandar mu abin da ya shafi rayuwar dan adam ne ta yau da kullun akwai wanda suke kuma bisa fiction wanda kawai zamanin ne kake ka kirkira tarihi ka tsara sai ka wallafa ka nemi mutane wanda zasu zo su zama akto ka ce ma wannan alal misali sai in ce miki tamarke ina so ki fito yau a sarakuwa mai balaki kin gane ko sai in ce ma yau ina so ka fito a gagarumin barawo to kuma ai ba barawon bane a da gaske to su kama ana irin haka ne to shi ba shine ake ce ma fiction alal misali to ni ba irin shi bane nake yi kama alal misali zan iya ganin ko mace haka ko tana sai da wani abu alal misali a ce sai in ga mai waina tana sai da waina da wannan waina ce take kokarin yanda za ta samu ta tarbiyyantar da yarinta sai abin ya burge ni saboda in ba mata misalin cewa wannan karamar sana'a gare ta amma ta hakura tana yin ta dan ta taimaka ma ranta gurin tarbiya kenan dan in gwada ma kaman mata masu bara ko kuma mata masu zaman banza ke akwai hanyar da ake bi a samu kudi da a tsira da mutunci ba wai nan ne bane sai an baude ma hanya to ni kamar irin shi ne nake irin wa'annan alal misali
da madamaki ba iyakata kenan ba kafin mai sallama da kallaban tamu zamu ji irin nasarori da ta samu da kuma shawarinta ga masu sha'awar shiga wannan sana'ar uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita muna godiya ta musamman ga bakin namu na yau Pastor Selina Gar da kuma Dr. Zainab Ahmed da suka sami damar shiga shirin sai kuma wakilanmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da kuma Tamar Abari a jamhuriyar Nijar da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
to
To baki ɗaya da haka muka ka ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta tana gabatar da shirin, da Fiona Wamai nan dudu da ta bada umarni, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Mu kwana lafiya, sai da safen ku.